This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asari da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin 2 ga watan Disamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz wa makanin labarai.
To Sarfil, ma'aikatar lafiyar kasar Lebanon ta ce wani hari da Isra'ila ta kai a yau Litinin ya kashe mutum ɗaya a kudancin Lebanon. Shugaban gwamnatin Jamus ya yi alkawarin bayar da taimakon dala miliyan 860 a matsayin taimakon soja ga Ukraine. 'Yan sandan Georgia sun cafke wani fitaccen ɗan adawa da sanyin safiyar Litinin ɗin nan bayan da suka yi amfani da ruwan zafi da hayaki mai saka hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati.
To Allah ya kyauta, kanin labaran duniya kenan aka saurara. Cikin shirin za a yi cewa hedkwatar tsaron Najeriya ta ce wasu kwamandojin 'yan ta'addan da ke cikin jerin waɗanda take neman ruwa a Jallu sun miƙa wuya a yankin tsakiyar Najeriya.
Don haka wannan miƙa wuya da gungun 'yan ta'adda suke yi la shakka fihi babbar shaida ce ta cewa Allah ya karbi addu'ar 'yan Najeriya. In Allah ya yarda za a samu zaman lafiya wannan.
Haka kuma za a ji cewa yayin da zaben shugaban kasa da na majalisun dokokin Ghana ke ƙara gabatowa, batun neman rinjaye a majalisa ga jam'iyyar da za ta yi nasara a zaben shugaban kasa shi ya ɗauki hankali.
Kamfen da ake yi duka duk fatin gadagwa suke ciki special NDC da MPP irin suna kan parliament ɗin majalisa sosai domin doho suna son su yi nasara.
To sai a biyo mu cikin shirin domin yin cikakkun rahoton da muke ɗauke da su. Muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Babangida Jibrin ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta email. To amma fa sai an fara da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar lafiyar kasar Lebanon ta ce wani hari da Isra'ila ta kai a yau Litinin ya kashe mutum ɗaya a kudancin Lebanon. Yayin da rundunar sojan Lebanon ta ce wani hari na Isra'ila kuma ya jikkata wani soja a ɓangaren gabashin ƙasar. Nan take da rundunar sojan Isra'ila bata ce komai kan hare-haren ba. Hare-haren na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da Isra'ila da Hamas suka amince da yarjejeniyar tsagaita wuta wadda ta kai ga dakatar da faɗan da aka shafa tsawon watanni 14 ana gwabzawa da ya ɓarke bayan harin da Hamas abokiyar Hezbollah ta kai kan Isra'ila. Yayin wancan harin nata, Hamas ta kashe kusan mutum 1,200 tare da yin garkuwa da wasu 250. Har yanzu akwai kusan mutum 100 da ake garkuwa da su a zirin Gaza, yayin da kusan kashi 1/3 ake tsammanin sun mutu. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya yi alkawarin bayar da taimakon dala miliyan 860 a matsayin taimakon soja ga Ukraine a lokacin da ya yi alkawarin tallafawa kasar a ziyarar da ya kai birnin Kyiv a yau Litinin. Scholz ya ce Ukraine za ta iya dogara da Jamus kuma ziyarar tasa na da nufin karfafa wannan alkawari. Ya ce a wannan watan ne za a kai sabbin kayan aikin soja zuwa kasar Ukraine. Ziyarar na zuwa ne yayin da ake jefa ayar tambaya kan makomar taimakon kasashen yamma ga Ukraine, yayin da Amurka ke shirin canja shugabancin kasar a watan Janairu mai zuwa. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan Georgia sun cafke wani fitaccen ɗan adawa da sanyin safiyar Litinin ɗin nan bayan da suka yi amfani da ruwan zafi da hayaki mai saka hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da suka yi gangami a wajen majalisar dokokin ƙasa a dare na 4 a jere. Zanga-zangar ta biyo bayan sanarwar da gwamnati ta bayar a makon jiya cewa ta dakatar da tattaunawa kan batun shiga ƙungiyar Tarayyar Turai. Masu suka na ɗaukar wannan a matsayin tabbacin cewa ƙasar Rasha ce ke sawa ana watsi da manufofin yammacin duniya, zargin da jam'iyya mai mulki ta ƙaryata. Jam'iyyar Coalition for Change, babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar, ta faɗa a wani saƙo da ta wallafa a shafin X cewa ɗaya daga cikin shugabanninta mai suna Zurab Jafarzi 'yan sanda sun kama shi a lokacin da yake barin zanga-zangar.
To nan ba da jima ba, Hafiz zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan, ƙasa da sa'o'i 44 da gwamna Obasa na jihar Kaduna ya karɓi wasu 'yan ta'addar da suka miƙa wuya. Ita ma hedkwatar tsaron Najeriya ta ce wasu kwamandojin 'yan ta'addan da ke cikin jerin waɗanda take neman ruwa a Jallo sun miƙa wuya a yankin tsakiyar Najeriya. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aika mana da wannan rahoton.
The troops we recorded the surrendering.
Daraktan sashin tattara bayanai kan irin arangamar da Dakarun Najeriya ke yi, Major General Edward Buba ke karin bayani akan yadda wasu yan ta'adda ke ta mika wuya a shiyyar jihohin tsakiyar Najeriya, inda manya-manyan jigogin ta'addanci a yankin suka yi saranda, suka kuma mika wuya biyo bayan ruwan wuta da sojojin ke yi, da kuma kokarin da masu ruwa da tsaki ke yi na magantuwa da bijirarun. A cikin dai manyan komandojin da suka mika wuya yan ta'adda sun hada da Yellow Jam Bros, Alhaji Malam Ardo Idi da aka fi sani da Alhaji Lawal, Lawal Kwalba, Salkido, Yellow Ibrahim, Ganai da kuma Babangida. Har yanzu kuma ana ta gurguza karfin yan ta'addan da kuma tsinke igiyar tasirin su a duka sassan kasar.
Across the country.
Kalaman Manjo General Edward Buba na hedkwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. Tuni kuma kungiyar makiyaya ta kulen Allah ta kasa, wato Kakran, ta yi maraba da lai da wannan mataki na yan ta'adda na mika wuya, wanda ta ce wannan zai bude kofar samun zaman lafiya da lumana, kamar yadda shugabanta na ƙasa Khalil Muhammad Bello ke shaida min.
Da ba da shawarwari kullum mu a mahangar mu cewa muke babbar hanyar samun zaman lafiya ba mai dorewa ba mai ba wai zaman lafiyan da yau a zauna lafiya gobe kuma a ta da zaune tsaye ba, shine ta fiskar salama maslaha a gano tushen matsaloli a wurare su. Don haka wannan mika wuya da gungun yan ta'adda suke yi la shakka fihi babbar shaida ce ta cewa Allah ya karbi addu'ar yan Najeriya. In Allah ya yarda za a samu zaman lafiya, wannan ba ma taimaka ba ya taimaka, domin ko yanzu zai sa dewa daga cikin su karaya su kuma mika wuya, gadin gagga daga cikin su suna mika wuya kar a bar su a baya. Wannan din babbar rahama ce ko babban alkhairi ne, kuma insha Allah zai taimaka, kuma ƙarin taimaka ma na tabbata za su taimaka wajen samar da zaman lafiya.
Ganin yadda yan bindigar suka mika wuya a daidai lokacin da sojojin kasar ke ta musu ruwan wuta a sansanonin su, wasu na ganin kamar wannan mika wuya sun yi ne ba dan Allah ba, tsananin ganin wahala ne. To kome masana ke cewa kan haka, Air Commodore Babagama mai ritaya na daga cikin masu sharhi kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Amma dai yanzu tunda sun kawo kansu ko da barin wuta ko babu barin wuta, tunda dai har sun kawo kansu, sai a zauna da su, sai a ga inda za a taimake su kuma domin ƙasa ta zauna lafiya.
To ko wannan mika wuya da yan ta'addan suka yi zai taimaka wurin kawo zaman lafiya? Tambayar kenan da nayi wa mai bibiyar al'amarin tsaro Basharu Altune Goyawa Isa.
Wato babban matsalar da ake samu na ainihin to babban yan ta'adda suna mika waya, kuma daga baya ana samun matsala, shine abubuwa guda biyu ne. Na ɗaya dai dukkan alkawullan da aka yi da su waɗanda aka ce za a cika musu domin wannan tuba, to wajibi ne gwamnati ta tabbatar da shi, ta cika musu waɗannan alkawulla, kuma a inganta rayuwarsu da mutuncinsu da illinsu. Wajibi ne kuma idan mutum ya tuba a yarda da shi. Tsangwama daga cikin al'umma da rashin yarda daga ainihin ita gwamnatin kanta takan sa a waye gari, kuma duk wanda ya tuba ga wani abin ta'addanci kaga ya koma.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan mika wuya da waɗannan manyan komandojin yan ta'adda suka yi a yankin tsakiyar Najeriya zai taimaka wurin samar da zaman lafiya da tsaro a wannan yanki. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Maina Kaina, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya rada mana da ƙarshen labaran duniya.
Saurin wargajewa da sojojin gwamnatin Siriya ke yi a ciki da wajen birni na biyu mafi girma a ƙasar Aleppo ya baiwa masu lura da al'amura mamaki. Hakan na tasiri sosai a sassan ƙasar da yake magana cikin harshen Larabci. Wani mai sharhi kan al'amuran Siriya, mazauni mai suna Rami Abdulrahman, ya ce
Iran wani lishiyatiha fatimiyun gai fatimiyun insahaba.
Rami ya ce dakarun biyun juya halin musulunci na Iran sun janye daga yankin ne bayan da wani jirgi mara matuki ya kai musu hari tare da ƙawayensu da suka hada da dakarun Hezbollah da dakarun sa kai na Shi'a na Iraki waɗanda suka fice tare da su. To amma Joshua Landis, shugaban sashin binciken harkokin gabas ta tsakiya a jami'ar Oklahoma, ya gaya ma muryar Amurka cewa Joshua Landis ya ce, na tabbata Turkiya na son ta ci mutuncin Assad, sannan ta tilasta shi dawowa kan teburin tattaunawa, amma a fili an shirya ne gaba ɗaya, wanda ba na tunanin wani ya yi tsammanin faruwarsa. Daga ƙarshe, Kasar Malaysia ta buƙaci kamfanonin ƙasar China da su guji amfani da ita a matsayin wani tushe na sake tambarin kayayyaki don kaucewa harajin Amurka, kamar yadda mataimakin ministan cinikayya ya faɗa a yau Litinin, yayin da ake ƙara takunkuman hana fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da kuma damuwar yakin cinikayya tsakanin Amurka da China. A nasa ran Washington za ta ci gaba da ƙara daƙile fitar da mahaɗin ƙwaƙwalwar kwamfuta zuwa ga wasu masu ƙera kayayyaki na China da sayarwa da wasu kayan da suka haɗa da kayayyaki da aka ƙera a Malaysia, Singapore da Taiwan, kamar yadda majiyoyi suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Malaysia ita ce babbar mai haɗa mahaɗin ƙwaƙwalwar kwamfuta a masana'antar, tana da kashi 13 cikin 100 na gwaji da haɗawa a duniya, sannan ana ganin an sanya shi da kyau don ci gaba da kasuwanci a fannin, yayin da kamfanonin China masu haɗa chip ke faɗaɗa buƙatar haɗawa a ƙasashen waje. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Muhammad Hafiz Babalake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da zaben shugaban kasa da ƴan majalisun dokokin Ghana ke karatowa, batun nemarin jaya a majalisa da jam'iyyar da za ta yi nasara a zaben shugaban kasa na ci gaba da ɗaukan hankulan masu ruwa da tsaki, la'akari da ƙalubalen da majalisar dokokin ne yanzu ke fuskanta wajen yanke wasu shawarwari. Manyan jam'iyyun siyasa da suka haɗa da NPP da NDC duk suna da wakilai 37, abin da ya haifar da cikas wajen yanke shawara a majalisar ta yanzu. Wakilin Mahazam Adam na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Majalisar dokokin ƙasar Ghana na da wakilai 275, kuma kowane shugaban ƙasa na bukatan goyon bayan wakilai masu rinjayi domin inganta tsare-tsaren gwamnatinsa. To sai dai majalisar dokokin ƙasar na yanzu ta fuskanci kalubale da dama sakamakon kusanci na yawan 'yan majalisa tsakanin jam'iyyun siyasa a ƙasar. Jam'iyyar NPP mai mulki na da wakilai 137, kazalika NDC mai adawa na da 137. Hakan dai ya sa manya-manyan jam'iyyun siyasan sun fara kira ga magoya bayan su da su yi kokarin marawa 'yan takarar wakiltan jam'iyyar su baya a zaben da za a kaddamar a bana, domin kaucewa jinkiri irin wanda aka fuskanta wajen yanke shawarwari a sabuwar majalisa da za a kafa nan da wata ɗaya bayan babban zabe da ke tafe. Wata cibiyar bincike ta Global Info Analytics da ke Accra ta yi hasashen samun nasarar majalisar dokoki ga jam'iyyar NDC mai adawa a zaben da za a yi a ranar 7 ga watan Disamba din nan, inda take cewa jam'iyyar NDC za ta lashe kusan kujeru 150 a cikin kujeru 275 a majalisar. Musa Dankwa shine daraktar cibiyar.
In ka duba post na muka yi cikin 275 constituencies Ghana, da muka duba mun gan kamar indai za a yi zaben NDC ta samu kujeru 150, sa'annan NPP sun samu 69, daya cikin su ma tsammani kuma ya je independent candidate, sa'annan 26 dai ba mu san inda zai je ba, ko kowa ya yi win wannan seat. Sai an ka duba at the moment muna tsammani kamar NDC sun form majority in parliament.
Duk da yin na'am da wannan hasashen, jam'iyyar NPP mai mulki na ganin NDC ba za ta iya lashe yawan kujeru a majalisar ba. Inji Yusuf Fafana, jami'in sadarwa na gwamnatin jam'iyyar NPP.
Mu dai kowane dai opinion poll da za a yi mu muna kamawa mu yi aiki da shi, domin partin mun believe kan wannan ababe, kuma mun san kamar da shi ne demokrasiya za ta samu cin gaba. Amma abinda ke ciki ne kaga ka san mu, ka san Ghana yau yanda take, ba wani lokaci da zai zo da NDC zai samu majority in parliament again, never again.
To sai dai dangane da kongabukun baya da aka fuskanta a majalisar dokokin kasar na yanzu, ya sanya masu sharhi jaddada muhimmancin samun yawan kujeru a majalisar ga kowace jam'iyya da za ta yi nasara a zaben shugaban kasa, wanda zai ba ta damar tafiyar da ayyukanta ba da wani tsaiko ba. Inji Isa Abdulsalam.
So shi duk gwamnati da ke kamfe doka kaman hankalin shi kuma ina kan 'yan majalisar sosai, musamman abin da ya faru da wanga parliament da za ta kusa expire, da wanga gidan majalisa da ya samu hang parliament mutum da ya kawai yake sake parliament ya bar mun ga irin matsalolin da gwamnati ta samu wurin zata da dokokin da saboda shi campaign da ake yi duka duk partin ga duka suke ciki special NDC da NPP irin suna kan parliament ɗin majalisa sosai.
Baban Lami Abu Sadat, tsohon wakilin jam'iyyar NDC a majalisar dokokin kasar, ya ce karancin wakilai ga gwamnati mai ci na janyo koma baya sosai, a don haka suna da awar zabar shugaba da wakili karkashin jam'iyya
guda.
Abin da yake akwai ne, in ya zama to kai ne president ko ko shugaban kasa a cikin parliament, in baka da majority members of parliament, na tsammani abu zai maka karfi kwarai da gaske. Amma in ya zama to kana da majority MPs, members of parliament, a cikin parliament, na tsammani komai ka zai zo maka sauƙi.
To sai dai babban kalubale da za a fuskanta a zaben bana ita ce saya kuri'ar mutane, abinda cibiyar bincike ta Global Info Analytics ta ce babban barazana ce ga demokradiyyar kasar. Halin yanzu dai hukumar zaben kasar ta bayyana cewa ta shirya saf domin shirya sahihin zaɓe. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adam. To daga Ghana bar mu koma Najeriya, inda bincike ya nuna cewa an samu aikata ayyukan cin zarafin mata da yara maza da yawansu ya kai sama da 27,000 iri daban-daban a faɗin ƙasar, wanda daga ciki 1,145 suke da muni, inda aka hukunta mutane 393 saboda aikata cin zarafin mutanen. Wakilin Abdulrahman Muhammad na ɗauke da wannan rahoton.
Bisa la'akari da yawan alƙaluman da gwamnatin Najeriya ta bayar game da cin zarafin mata da maza a ƙasar, wannan yanayi ya tilasta gwamnatocin jihohin ƙasar ɗaukan matakan daƙilewa ko kuma rage yawan aika-aikar cin zarafin bil'adama. Baya ga gurfanar da masu aikata cin zarafin mutane gaban shari'a da hukumomin ke yi, har ila yau gwamnatocin sun samar da cibiyoyin kulawa da lafiyar mutanen da aka ciwa zarafin. A jihar Bauchi ga misali, Kungiyar Action Aid mai zaman kanta ta wallafa cewa an samu yawaitar cin zarafin mata da ya kai guda 253 iri daban-daban. Wani gidan gwamnan jihar Bauchi, Dr. Aisha Bala Abdulkadir Muhammad, ta yi ƙarin bayani kan matakan da aka ɗauka a kan masu cin zarafin mata da yara, ta kuma fara da bayyana ire-iren cin zarafin mata da aka yi.
In kuma an samu cin zarafi na ƙananan yara komin dare, akwai telefon number all the members din komin dare aka kira da su da police za su tafi. Mun riga da mun buɗe akwai wuri a asibiti safe space daga an samu irin wannan matsala. Abinda ake gaggawa shine maza kai mutumin da aka yi masa fadin ko yarinya ko namiji wanda in aka yi masa fadi, dan har maza ma ana samu wanda aka yi ludu da su. Dan yawanci abin yafi taba mutanen kauye da kuma talakawa da kuma rashin sanin ilimi. Yanzu kes din da muke da shi, akwai wanda yarinya da muke da ita tana a zaune, akwai inda muka ajiye ta, babanta ne mata ciki sau biyu, yaya biyu tana tare da su wallahi. Akwai wanda kuma yanzu haka muna tare da ita kuma uwarta ce take kawo mazan suke kwana da ita, wanda har takan je ma wajajen bokaye ta nemo magani a sa mai ya daura mai yarinyar domin ta zama tana da karfin da a rana za ta iya kwanciya da ɗan namiji sau biyar.
Idan muka waiwaci jihar Gombe, makwabciyar jihar Bauchi, bayanai sun nuna cewa an sami cin zarafin mata da yara kimanin 388 a bangaren mata, a yayin da bangaren maza an samu guda 144. Kwamishinan harkokin mata a jihar Gombe, Malama Asamau Iganus, ta yi bayani a hukumance a wajen taron gangamin faɗakarwa da ofishin ta gudanar a Gombe.
Sako na ga wanda suke aikata laifin shine kowa ya san akwai doka. Dokan nan kuma ba ruwanta da ba komin girma tsayinka, komin shekarunka, ba maganan goyewa. A sani akwai doka kuma in Allah da zan fi kadu.
Shi dai cin zarafin mata da yara abu ne da ya zama ruwan dare a jihohin Najeriya, ba babba ba yaro. Abdulrahman Muhammad, mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulrahman Muhammad, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 10:19 na safe. Yanzu kuma sai shirin
ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kalji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A makon da ya gabata mun fara kawo ku hirar da muka yi ne da uwar gidan gwamnan jihar Bauchi, Dr. Aisha Bala Muhammad, game da wata cibiyarta mai suna Al-Muhibbat Foundation da ke taimakawa matan aure wajen samun musu da ilimi, da kuma wata jami'a ta koyon karatu daga gida irin ta na farko farko a arewacin Najeriya. Za mu dan koma baya domin jin ko waɗanne irin kalubale kungiyar Al-Muhibba ke fuskanta, musamman ganin ana mu'amala ne da matan aure a matsayin dalibai.
Ganin jin daɗin karatu da yanda na kan iya expressing ɗin kaina duk da dai Turancin bai kai ga yanda muke so ya samu ba, tunda a koyaushe Hausa ake yi kuma baka fara shi da farko ba. But alhamdulillah wannan shi ya jawo hankalina cikin foundation ina, sai na ga cewa ya kamata mu bude makarantu wa matan aure, wanda muka fara da alkalin local government, muka fara da district biyu a Duguri district da kuma Pali district, daga nan kuma muka shiga Kirfi inda ake karantar da mata karatun Arabic da kuma karatun boko, sai muka yi collaboration da Basami, su ne za su yi interview wa malaman, mu kuma muna biyan su allowance, muna daukan malamai a garin waɗanda suka yi retire sai su dinga karantar da su. Kwanan nan ma za mu je a yi graduation din waisu insha Allah. Kalubale da su matan zan ce, saboda daɗin karatun in time din da Al-Muhibban ta ɗiba shekara guda, amma ba sa yadda su fita, dole haka nake sake hakuri dai a bar su, cewa su yanzu ka fara jin daɗi wanda bata san he ba ko bata san alifin ba un ba, ga karatun Hausa, ga su suna sanin farillan sallah, alwala, sunnuwa, farillan wanka, duk wayannan abubuwa muna da kalubale wanda shi yake jawo mana fitinu da yawa a ƙasarmu Najeriya. Iyaye mata ba su karatu balle su karantar da yayansu, tarbiyyar da damu iyayenmu suka ba mu da ɗan little karatun da suka yi, yanzu shi babu shi ma a ƙauye. Saboda ni tunda na fito a ƙauye, ina da dangi a ƙauye, ina alaka da su, ina zama da su, in tambaye su, so duk wa'insu fitinu da yawa yawanci gaskiya rashin ilimi, bamu da ilimi, bamu da wayewa. Mutanenmu kuma a daya da nake gani shekarun baya, yawanci da an yi ritaya akan koma gida, kaga mutane suna bada volunteering taimako wa mutane, amma yanzu babu shi. So sai mutanen banza suna amfani da wannan opportunity, suna zuwa suna recruiting yaran ma ciki. So shi yasa na ga cewa in aka bada ilimi ma uwa, to lalle za ta taimaka ma danta, kuma za ta tabbatar da cewa lalle yarinyar ta san abin da take, ko danta ya san abin da yake.
Thank you. Thank shiga karatu a lokacin kin girma sosai, to yaya in kika ga kanki a tsakankanin yara, ya wani irin tunani da kuma kalubale da kika fuskanta?
Makaranta da yara in na tuna sai dai ita dariya, saboda su yara ba za ka hana su abin da suke yi ba. Inda lokacin da zan shiga form 1 zan ce ina da ɗan da yana wajen aji, a wajen kusan aji 5 kenan ko a class 5, da haka abubuwa da yawa za su yi, wanda dai kowa din da ya yi secondary school ya san yadda ake fama da yara. Za su yi abin da bai dace ba, malamin ya zo zai ba mu punishment tare, wani zai zo wata ran ma ya ce a shiga ƙarƙashin desk a yi kukan akuya, wani zai ce a fita yi kaza, dole haka za a yi, tunda dama already an gaya mu, ni kuma da gaske ina son yi karatu. So irin wayannan abubuwa duka da sauransu yana nan. Akwai wani lokaci da wani malami da ya shigo ya ce shi zai koyar da mu management, ni ce farkon fara daga hannu tunda ban iya Turancin sosai ba, amma na san ina da yaya manager. Abin da na fara gaya masa kawai cewa na ce masa a management is a manager, who can manage money in the bank. Wannan abin yara ya kai ga cewa sun ya kai wata suna tsokana na an gani. So Aisha, a management is a manager, who's management money in the bank. So amma tunda yake yana son karatun baya damuna, haka za a yi ta yi, mu dai muna gefe mun san cewa mu manya ne, kuma mu taɓa nuna musu ma cewa waɗansu wanda suka sani sun san mu matan aure ne, musamman ma waɗansu teachers sun waɗansu ƙawayenmu ne a ciki suke koyar da mu. So amma dai tunda abin da ya kai ni nemi ilimin ne bai taɓa damuna ba.
Ke ce na farko za mu ce a arewa wanda yake muka ga kin samu kin assasa jami'a ta Al-Muhibba, ko mai gida ne ya taimaka miki ko kuma dai?
Wallahi wannan makaranta university, to shine zan shi ya taimaka min, tunda shi ya taimaka min na fara karatu, sanin karatun da mahimmancin sa ya kawo ga sha'awan da ake ta taimakon mutane yanda za a ilmantar da su. Kuma Allah ya haɗa ni da ma'aikata na gari masu ilimi, wanda in ina da nawa idea su kuma za su yi implementing, har ya kai ga mun fara da maganan Al-Muhibba Institute of ICT and Entrepreneurship. a muna wannan ne, sai kuma aka zo ta cewa gwamnatin tarayya tana son ta bude more of open university saboda a rage cost of zuwa makaranta da musamman matan aure da suke farawa don tafiya yanzu makaranta a gidanka za ka yi shi, sai kawai muka yi chipping in. Cikin ikon Allah waɗansu sun yi applying over 10 years wani 15 years, mai gidan ma bai san mun yi wani abu, sai ranar da aka ga ya gani da license wanda za ku ga hotonsa an ɗauka, an gani bai taɓa ɗauka cewa mun kai wannan ba. Kafin shi akwai wani training na ICT wanda sanatoci su suka zo garin nan, suka zo suka duba kuma suka tabbatar da cewa mu ne kadai a arewacin Najeriya ko a Najeriya a arewa dai mu muke da wannan certification authorizing center. Sai kuma a Lagos ta aka ce aka yi wanda suka zo suka yi authorizing suka tabbatar, wanda yanzu haka muna ta kokari ana ta training wa ma'aikata inda komai zai koma tun da mun shiga era na digital. An alhamdulillah shi mai gida yana bara ana training, mu kuma sun ba mu shi a subsidy under the Al-Muhibba Foundation, wanda in aka zo ICT of Bureau na state za su ba su free training daga nan kafin a tura ka, don gaskiya ba ka iya aiki na ICT ba ma ba za ka iya, tunda ba abu ne na wani maganan ciwa-ciwa ba, abu ne da kai da kana yi yana tura maka, in lokacin exam ne kana yi suna sending maka appoint ɗinka. Wai na abubuwa ne da members mu da sauransu, shi kuma duk abin da ya ga dai za a yi na ci gaba zai taya mu da addu'a, zai taya mu da nashi taimako a matsayin sa na mai gida, yana yi mana alhamdulillah Allah ya saka masa da alkhairi.
To masu sauraro, saboda ƙurar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya, a madadin wakilin mu na Bauchi Abdulrahman Muhammad da kuma uwar gidan gwamnatin jihar Bauchi Dr. Aisha Bala Muhammad da ke zama shugabar gudanarwa jami'ar koyarwa daga gida da ake kira Al-Muhibbat irinsu na farko a arewacin Najeriya, da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Ladies Gresham Babangida Jibrin Kicha a huta lafiya sai wani mako.
To a gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma a lokacin da zamu kawo muku wasu daga cikin saƙon da ku masu sauraro ke aika mana ta email.
Yau filin zai fara ne da saƙon Sama'il Agnes Malam Faturi, mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar, mai cewa muna yaba wa ɗan majalisar dattawa mai wakiltar Borno ta Kudu Sanata Ali Ndumi a bisa matakinsa na dagewa kan ƙin amincewa da ƙudurin haraji. Hakika Sanata Ali Ndumi ya cancanci yabo, domin ba a karin farko bane Sanata Ndumi ke tsayawa kai da fata wajen kare talakawan kasar mu Najeriya a majalisa. Allah ya masa jagora, amin. Sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau, mai cewa dangane da batun dokar nan ta haraji da shugaba Tinubu ke so dole ya kakaba mana, to ya kamata ya sani cewa ba fa shi kadai ya zabi kanshi ba, da karfin ƙurƙun talakawa ya kai wurin nan, don haka tunda sun ce ba sa so a watsar da ita. Saƙo na biyu na haɗin gwiwa ne daga Musa Malam Indu Kazawai Nijar, tare da Sanusi Maɗatai da Garbu Kazawai da Mansur Abdu Tela Kazawai Nijar, masu cewa a gaskiya wannan ziyarar aiki da jami'an gwamnatin Rasha suka yi a ƙasar mu Nijar abun a yaba ne, fatan mu dai ta zama mai amfani ga al'ummar Nijar.
To madalla, yanzu kuma ga hafi ziyara mana da shirin mu na ƙarshe.
Ma'aikatar lafiyar ƙasar Lebanon ta ce wani hari da Isra'ila ta kai a yau Litinin ya kashe mutum ɗaya a kudancin Lebanon, yayin da rundunar sojin Lebanon ta ce wani hari na Isra'ila kuma ya jikkata wani soja a ɓangaren gabashin ƙasar. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya yi alkawarin bayar da taimakon dala miliyan 860 a matsayin taimakon soja ga Ukraine a lokacin da ya yi alkawarin tallafa wa ƙasar a ziyarar da ya kai birnin Kyiv a yau Litinin. 'Yan sandan Georgia sun cafke wani fitaccen ɗan adawa da sanyin safiyar Litinin ɗin nan, bayan da suka yi amfani da ruwan zafi da hayaki mai saka hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da suka yi gangami a wajen Majalisar Dokokin Ƙasar a dare na huɗu a jere.
To madalla masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da za mu sake da muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan amadadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tayani kawo muku shirin na yanzu, sai kuma Fiona Wamai nan Dudu wadda ta haɗa shirin tare da bada umarni har ma da injiniyanmu na yau Mr. Cedric. Daga nan birnin Washington DC, Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa Assalamu alaikum.